Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train. And I was feeling Irish faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before he bailed. Rode us all the way to New Orleans. Well, I pulled my harpoon out of my dirty red banjo, and I was playing Sean Paul by Michelle Blues. When I went to the white bush slapping time while Bobby held his hand in mine, we played every song that Driver knew. Freedom's just another word for nothing left to lose.
Da 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 da